A ranar Alhamis ne dubban ma'aikatan gwamnatin Ghana karkashin kungiyar 'yan kwadago ta CLOCSAG a takaice suka fara yajin aiki a sassan fadin kasar, abinda ya sanya mabukata a ofis-ofis din gundumomin fadin kasar cikin halin damuwa. Kungiyar ma'aikatan gwamnatin na bukatar da a ringa biyan su alawus-alawus din yambaruwanmu, wato alawus da zai ringa kawar da hankulansu ga barin shiga siyasa. Hakan ya fara janyo koma baya sosai ga harkokin samar ma al'umman kasar wasu muhimman abubuwan da suke bukata, kamar dai takardu shaida na kasuwanci da na haihuwa da dai sauransu. Wani saurayi da ya ikirarin rajistan harkar kasuwancin sa a fadar Register General din kasar ya isa ofis din, a inda ya tarar da an rufe ta.
Asked me why I'm here and I explained to him.
Na isa domin karban takardun shaidan kasuwanci na, to sai mai gadi ya ce ma'aikatan duk sun fara yajin aiki.
And he told me that they are on strike.
Daya daga cikin mambobin kungiyar 'yan kwadugun a gundumar tafa, Malam Sani Siba, ya bayyana cewa gwamnati ta amince da bukatar amma bata cika alƙawarin samar musu da wannan allowance din ba.
Mun da muke aikin nan ba yadda mu yi politics. Kamata a ce mun samu wani allowance da bai bari mu ma mu enjoy fice yin politics mu. Januarin na sama mutane manyan mu sun zamana da su, suka ce muna kamar by March sun biya mu wannan neutrality allowance. March ya kai ba mu ga komai cikin salarin mu ba. Sai mutane mu suka zo da letter kan cewa mun je strike. April ya kai muna ga alaman kamar April ga da shiga cikin har da kai end da alaman kamar ba biyan mu neutrality allowance, yasa ya kamata mu kuma embark kan strike kan saboda ba alaman kamar gwamnati ya biya.
Na tuntubi Malam Sani Uzairu, tsohon babban jami'i a gundumar Asukarin Manfaun dake jihar Ashanti, kana mai nazari bisa harkokin ma'aikatan gwamnati yau da kullun, a inda yake cewa yajin aikin ma'aikatan ka iya sanya gwamnati hatsarin kudaden shiga masu yawan gaske wanda ake samu a gundumomin fadin kasar, amma mafi ala ita ce da a kara albashin ma'aikatan gwamnatin.
Salarin workers ya kamar duba jaraji domin siyasan kunna su karba wata ka duba ka compare even senior civil servants da salarin su bai da kyau, a ce wata 4000 ake biyan mishi, shi misali MP na karo 20,000 a month, wani aiki yake ba duka digiri da suke rike da shi ba, a kuma da biya su a duba gyara salarin workers din.
A nasa jawabi kuwa mataimakin ministan ma'aikata a kasar Bright Wuri Kubrubi ya tabbatar da ikrarin kungiyar tare da cewa rashin kuɗi ne sakamakon yanayi da duniya ta tsinci kanta a ciki, amma dai suna ci gaba da tattaunawa da shugabannin kungiyar 'yan kwadagon domin cimma daidaituwa.
Crunch and so on, everybody is not in a very comfortable position to be doing some payments. That's why we are talking to them.
A baya-bayan nan ne babbar kotun kolin kasar Ghana ta zartar da hukuncin haramta ma ma'aikata karkashin kungiyar 'yan kwadago ta CLOCSAG shiga siyasa, abinda su kuma ya ba su damar bukatar da a ba su allowance muddan an hana su alakanta kansu da wata jam'iyya. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.